أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا كما يدعو مكة سنر تكين إيكم على يوضع قباتر المحاضرة وانا مسلسنا ومع البركة دعاك ما تتحكي دقو ذرور رمضانا تعالى دمالا أنس آدم اليوم مسلسن جمعة أنا أشكم عمر بن الكتاب تعالى حكم منا تعالى شيئا زو دعاك باتر لوكة جبدا ميك أمس أبو مغانا دن چي قبدا جان هنكلم ولا قبدا ما دنسي ها كسي إن شاء الله السلام عليكم أكمل الله بسم الله أبو الله من الشيطان
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بأن قد يقال الله سبحانه وتعالى بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيرادة من تستبتها قريش دعا الله إلى صحابي كما يدعاك سني نندا وسيونك ونكي كدن zamu tarbi wani bako mai albarka sannan bako mai daraja da mun sani ko da al'adance idan aka ce ɗayan mu zai yi bako daga cikin mutanen duniya wani mutum mai daraja a wajen sa lalle yana shiri yana tanadi yana tattali dole za a yi tunanin wajen kwana a gare shi dole za a yi tunanin abinci ba irin wanda aka saba ci ba dole za a yi shiri za a yi tanadi to ina ga a ce wannan bakon wata ne na Allah madaukakin sarki watan Ramadan kaga dole mu yi tanadin gurbin da zamu aje shi a cikin zakatun mu mu tanada mai matsayi irin wanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa suka tanada mai abokan kwanan da za mu tanada shi ne zakata da farko mu san girman wannan wata domin sai ka san girman wanda zai sauka a gare ka kafin ka iya sanin wani irin masauki za ka aje shi kaga wannan kira ne zuwa ga wayoyin zakatanmu da kokarin tsabtace su daga duk wani abu da ya shiga cikin su na datti wannan dattin kuma ba komai bane in banda abin da ya shafi shirka Allah madaukakin sarki yake ya shemu da ita bid'a saban Allah subhanahu wa ta'ala mugayen halaye irin su hasada riya mugunta duka mai kokarin tsarkake zuciyar mu daga waɗannan ababe domin Ramadana ya samu wajen zama na kwarai domin idan ba a gyara ƙasa an tsabtace ta ba to ba za ta bada amfanin da ake so ba Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu an tambaye shi dangane da Ramadan ya suke su sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen tarbar wannan wata yace ɗaya daga cikin mu baya samun jara'a ƙwarin gwiwa ƙarfin zuciya na wannan wata na Ramadana ya shiga alhalin a cikin zuciyarsa akwai jin haushi ko ƙyashi dangane da wani musulmi kunga wannan shine abu na farko duk wanda ka san kana gaba da shi ko ba a magana ko babu daɗi tsakaninku to a yi ƙoƙari a gyara a yi ƙoƙari a shirya a yi ƙoƙari a daidaita tsakani domin a wajen watan Ramadana ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa a ƙarshen sati idan mala'iku za su ɗaga rahoto zuwa ga Allah maɗaukakin sarki na ayyukan bayi akwai waɗanda ba a ɗaga aikinsu zuwa ga sama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ɗauki aikin kowa ya ce in banda mutum biyu su ne waɗanda suke gaba waɗanda tsakaninsu ba kyau Annabi sira da mutsalla su tabbata gare shi ya faɗa cikin hadisi ingantacce za a ce ungura hadaini hatta yasaliha waɗannan biyun ku jinkirta musu har sai sun yi sulhu akan me za ka yi gaba da ɗan uwanka duk gabar da ake yi ba fa akan baya sallah bane galibi ba akan baya karatun alqur'ani bane ba akan baya zuwa makaranta bane, ba akan baya sallar walaha bane, ko sallar wutiri, ko azumin nafila, duk gabar da muke yi kashi 99 ba akan waɗannan ababan bane, akan duniya ne. Kana gani ya tare ma, ko kana gani ya ma kaza, ko ya ma kaza. To in dai akan duniya muke gaba, ko akan gasa, ko akan wani abu daban, to wannan ba ta da gurbin zama a addini na Allah madaukakin sarki. Dole a je a sulhunta, in ba haka ba an yi wa Allah madaukakin sarki laifi. Malam musulunci suna cewa yana da kyau musulmi ya gabaci watan Ramadana ya tarbe shi ta hanyar tuba, wato kada ya bari a ce yau an ga wata ko ɗaya ga wata ba tare da ya tuba daga ababen da yake aikatawa ba. Domin suna cewa shi aiki na sabo, duk wanda ya yi shi ya cancanci uquba da kamu daga Allah madaukakin sarki. To in dai mutum ya cancanci kamu daga Allah madaukakin sarki akan zunuban da ya aikata wanda tsawon shekara muna cikin su, Allah ya gafarta mana, to kaga mutum yana cikin hatsari idan ya fada cikin watan Ramadan ba tare da ya nemi yafiya daga Allah madaukakin sarki ba. Domin idan shi umcin wancan albarka ya nemi fim wanda yake da wannan 30 yau ya kalli wannan, gobe ya kalli wancan, jibi ya kalli wancan, to lallai watan Ramadana ba watan kallace-kallace bane, ba watan ciye-ciye bane, ba wata ne na shaye-shaye ba, ba wata ne na shagala ba, sannan ba wata ne na surutai ba, ba wata ne na ɓata lokaci ba. Magabata na ƙwarai, ayyuka da suke na kirki ma karatu dinginewa suke idan aka ce watan Ramadana ya shigo. Imam Malik yakan tarbi ɗalibai daga ko'ina a faɗin duniya, amma idan aka ce watan Ramadana ya shigo sai ya rufe littafin hadithi ya ce wannan wata ne na Alƙur'ani. Daga nan za su kama sauka, za a kama karatu ba ji ba gani ambaton Allah subhanahu wa ta'ala karatun Alƙur'ani sallah. Su suna gani a zauna a shagaltu da halakoki na ilimi ma kamar ba a yi abin da ya dace ba, haka suke gani. To ina kuma ga mu irin rayuwar da muke yi, da ba mu karanta Alƙur'ani a cikin watan Ramadana ba, ba mu ambaci Allah madaukakin sarki ba, ba mu zauna mun yi sallah ba, me muke yi? Muna tare da wayoyi, ana kallace-kallace, ana surutai, har gulma ana yi, duk wani za ka samu kwata-kwata babu canji dai a cikin rayuwarsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu, Allah ya shirye da mu. Zan tunatar da mu da ayoyi na azumi da Allah madaukakin sarki ya ambata cikin Alƙur'ani. Ayoyi ne da ba su bi guda biyar ba cikin shafi ɗaya da rabi, amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci hukunce-hukuncen azumi a dunƙule. Duk da lokaci ba zai babu dama ba, amma za mu karanto su gwargwadon inda lokaci ya cimma na sai mu tsaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu, Allah ya gafarta mana. Su ne ayoyin da suke cikin suratul Baqara. Allah madaukakin sarki ya ambaci azumi, ibada ta azumi, ya ambaci fa'idar ibada ta azumi da ya ce la'allakum tattaquna, an ce ku yi ne don ku samu tsoron Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana kwanakin da za a yi azumi a cikinsu, ayyamun ma'adudat. Subhanahu wa ta'ala ya karkasa musulmai gida biyu ko ka ce gida uku. Akwai waɗanda za su yi azumin, su ne lafiyayyu, mazauna gida, sannan ta gefen mata kuma waɗanda suke cikin hali na tsarki. Akwai waɗanda ba za su yi azumin ba za su rama, su ne kashi na biyu. Akwai waɗanda za su sha azumin, akwai waɗanda za su sha azumin su rama. Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa musulmai zuwa waɗannan kashe-kashe. Akwai waɗanda kuma za su sha su ciyar, su ne kashi na uku. Sai Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin wasu ababe manya-manya da suka faru a cikin watan Ramadana, kamar saukar da Alƙur'ani. Allah madaukakin sarki sai ba mu labari ɗaya daga cikin khasa'is, wato ababe da addinin musulunci yake banta da su a barin sauran addinai, shine at-taysir, shine sauƙaƙewa. Addinin mu yana da sauƙi, shari'ar mu tana da sauƙi. Bu'ithu bil hanifiyyati samha, kamar yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata, an aiko ni da tafarki wanda ya karkata a barin shirka zuwa tauhidi, samha wato tafarki wanda yake sauƙaƙe. Mai sauƙi, ba za ka gane haka ba sai ka kwatanta shari'ar mu da shari'ar wasu, musamman Yahudawa. Mu idan janaba ta samu mutum, ta taba wani waje na jikin mutum wancewa zai yi da ruwa idan ya ci gaba da ibadarsa idan tufafi ta taba za a wanke da ruwa a ci gaba da bautar Allah madaukakin sarki da kuma sanyawa da rufe al'aura amma a shari'ar bani isra'ila abin ba haka yake ba ba da ruwa ake wankewa ba kankare wajen zai yi sosai sosai har sai yayi jini ko kuma babu wanda yace mana me haka wadanda mu a shari'ar mu idan mutun yayi shirka ya hada Allah madaukakin sarki da wani an bashi Allah madaukakin sarki ya jinkirta mai in dai har ya tuba gabanin rai ya isa zuwa ga makoshi to Allah madaukakin sarki zai karba tubar sa in ya mutu yana yi ne to shine ya mutu ba musulmi ba Allah madaukakin sarki yake yashin amma su wadanda suka yi shirka a cikin su lokacin da annabi Musa ya tafi ganawa da Allah madaukakin sarki wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 ya kwana 40 din nan kafin ya dawo Musa as-Samiri shedan ya masa waswasi ya gamsar da shi da botar gunki ya dawo shi ma ya gamsar da bani Isra'ila dake tababbu ne halakaku suka bi shi duk a cikin kwana 40 fa aka yi irin wannan yuton din aka bar tauhidi aka koma zuwa ga shirka aka bar addini aka koma maguzanci aka koma shashanci a kwana 40 annabi Musa da ya dawo ya fada musu abinda suke ciki na kuskure suka gane suka tuba aka ce musu ba iya nan abin zai tsaya ba mu al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga zaran an tuba shikenan duk abinda mutum yayi na laifi inda bai zo gargara ba rana bata fito ta yamma ba ta mafadarta duk abinda mutum ya aikata inda ya tuba tubar da ta ci ga sharuɗai to za a gafarta wa mutum inda waɗannan ababan guda biyu basu auku ba amma su aka ce a fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum ku dai tuba zuwa ga ubangijinku eh za a karba in kun yi domin Allah madaukakin sarki kun cika sharuɗai amma kuma ga kafara ku a duniya ku kashe kawunan ku ma'ana waɗanda ba su yi shirka ba su ɗau takobi su sassare wuyoyin waɗanda suka yi shirkar ka ji fa wannan azumin da yake gabanmu duk wanda yake matafi Allah madaukakin sarki ya dauke mai duk wanda yake majinyaci jinyar da take da alaka take da za ta yi tasiri a cikin azumin shi ma Allah madaukakin sarki ya dauke mai ya sha azumin daga baya rama a tsawon shekara guda amma sauran al'ummomi duk ba su sami irin wannan gatar ba idan suka ci ganima a baya suka fita yaƙi da annabinsu idan aka ci ganima tara ganimar ake yi duk tsadarta duk girmanta duk ƙimata tarawa za a yi wuta ta zo daga sama ta kona gaba ɗaya amma mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce wa uhillat li al-ghanaim wa lam tuhalla ko wa lam tahilla li ahadin qabli an halatta mun cin ganima da ni da al'ummata sannan ba a halatta ba ga ɗaya daga cikin annabawa da suka gabace ni kuma idan mutum ya dauki tsinke a zamanin waɗancan annabawan daga cikin wannan ganimar tsinke in mutum ya dauka an wutar ta zo sai ta koma ba za ta ci ba daga nan annabin zai gane an yi gululi an yi coji an yi sata sai ya bi ta ɗaya daga cikin hanyoyin da aka rawaito mana cikin hadisi cewar yana yi wani annabi da wutar ta zo za ta ci sai ba ta taba ba sai ta juya ya ce fikumul gulul lallai an yi coge akwai wanda ya sata a cikin wannan ganimar wani ne ya ga kamar wani kai na dabba mai girma na zinare sai ya dauka wani ma ya sake daukan wani abu mutum biyu ne suka yi sata ya ce kowace kabila ta turo mutum daya ya zo mu yi musafaha mu yi mubaya suka zo duk ya gaisa da su hannun ɗaya daga cikinsu ya manne ya ce a cikin kabilar ku ne aka yi sata ya ce yan kabilar ka su fito su yi layi su zo kowa ya gaisa da ni haka aka yi har sai da aka fito da waɗannan barayi suka kawo abin da suka ɗauka aka mayar sannan Allah madaukakin sarki ya turo wannan wutar ta cinye duk na kawo mana waɗannan misalan ne domin mu gane gata da Allah madaukakin sarki ya mana mu gane albarkaci na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da muke ci duba tare da shirka da kafirci me san mudawa suka yi aka halaka da su girman kai mu ba ma girman kan ne a yanzu mutanen annabi lutu bayan shirka da kafirci me suka yi daga cikin laifuka laifin alwadi mutanen annabi salihu wani laifi suka yi wa Allah madaukakin sarki laifi dai zaka iya ambatowa a cikin alqurani shi aka ambata bayan shirka da kafirci galibin mutane suna manta shirka da kafirci zaka suna cewa mutanen annabi lutu laifin da suka yi wa Allah lutu a kafircin da suka yi yafi wannan amma dai wannan shine fitaccen laifi da ake yi daga bai amma kafirai ne ba su imani ba haka waɗancan suka yi girman kai Allah madaukakin sarki ya ba su karfi tattalin arziki karfin jiki karfin soji amma suka zo suka ce man ashaddu minna quwwa to mu wannan al'ummar tamu duk mun tattare laifukan da waɗancan suka yi gabaki daya da aka ambata a cikin alqurani muna aikatawa amma kuma Allah madaukakin sarki bai halaka da mu ba malaman tafsiri suka ce bayan fir'auna zamanin annabi Musa kenan ba a sake halakar da wata al'umma ba a hade al'umma a tada gari a tada al'umma aka ce bayan fir'auna ba a sake irin wannan halakarwar ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya roka mana Allah madaukakin sarki kuma Allah ya karba mai Allah tuhlikahum bi sanatin bi amma ya Allah kada ka halakar da su da wani fari ko bala'i ko masifa halakarwa ta gaba daya Allah madaukakin sarki ya ce an baka yace ya Allah ka zaunar da al'umma ta lafiya kar a samu fitina tsakanin su yace a abin da wannan wannan mun riga mun kaddara shi yasa zaka ga al'ummar musulunci tun zamu tun da aka kashe Umar har zuwa yau bamu zauna lafiya ba tun kashe Umar aka yi ta tahowa zamani yana tsawaita fitintinu suna karuwa har zuwa yanzu da irin waɗannan fitintinin suke cikin mu masu yawa dan aka ce ka zauna ka kirge su ma ba za ka yi kirgewa ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu to ayyar da take gaba da wannan Allah subhanahu wataala sai ambaci addu'a malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya sanya ayar addu'a a tsakiyar ayoyin azumi domin a nuna maka cewar azumin cakuɗa shi ake da addu'a duk motsin kai kai addu'a in ka zo shan ruwa kai addu'a kana cikin azumin ma kai addu'a sai Allah madaukakin sarki a aya ta karshe mai tsayi uhilla lakum laylatu siyami arrafatu ila nisaikum dan Allah madaukakin sarki ya ambaci wasu daga cikin hukunce-hukunce me ya kamata mai azumi yayi a cikin darare na kwanakin azumi sannan ya ambaci ibada ta itikafi ibadar da ake yi a kwanakin karshe wa antum atifuna ko wala tubashiruhunna wa antum atifuna fil masajidi ya cike da cewar tilka hududullah fala taqrabuha wadancanunku da aka ambata tun daga ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum har zuwa nan وتلك حدود يتي har zuwa magana akan itikafi yace to hududullahi ne wadannan iyakoki ne na Allah madaukakin sarki da ya shata fala taqrabuha kada ku kusance su dan wannan azumin ku yi shi daidai umarni na Allah madaukakin sarki da abinda aka ce ku yi duka ku yi iya iyawar ku kazalika yubayyinu Allahu ayatihi linnasi la'allahum yattaquna sai alqur'ani ya ci gaba da zance ya ci gaba da ambaton wasu hukunce hukunce dan muka dau aya ta farko Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka bada gaskiya ga Allah suka yi aiki suka yi imani da manzansa suka yi aiki da shari'ar sa malaman tafsiri suka ambaci wannan gargashin ya ayyuhal ladina amanu subhanahu wataala yace kutiba alaikum as-siyam an wajabta azumi akan ku ku al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'ummar annabin karshen zamani wanda ku ne na karshe amma ku ne na farko ku ne na karshe masu karancin shekaru amma kun fi sauran daraja sannan aka zo auna ayyuka ran tashin alkiyama za a samu kun zarce sauran al'ummomi annabi sallallahu alaihi wasallam yace yan aljanna sahu 120 ne 80 daga cikin wannan al'ummar tamu za ta kasance 80 daga cikin wannan al'ummar tamu za ta kasance ba za a bude kofar aljanna ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi za a bude kofar aljanna shine mutum na farko da zai fara shiga to shi yasa yake cewa nahnu al-akhiruna al-awwaluna yawm al-qiyama mu ne na karshe amma kuma mu ne na farko ranar tashin alkiyama sai an gama da mu a saurari wasu Allah madaukakin sarki ya kara wa annabinsa daraja kamar yadda muke faɗa mu ma Allah madaukakin sarki ba mu ikon yi masa biyayya yace ya ku waɗanda suka bada gaskiya ga Allah kutiba alaikum an wajabta muku azumi ku al'umma ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama kutiba ala alladina min qablikum, kamar yadda aka wajabta wannan azumin akan waɗanda suka gabace ku daga cikin al'ummomi, kenan ba mu ne farau ba. Malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan ne domin ya zamanto kamar ɗebe cewa a gare mu, mu ji cewar ba mu muka fara ba. Kenan yana da sauki, tunda wasu sun yi basu mutu ba, basu halaka ba, basu salwanta ba, ashe kuma za ku iya. Kamar yadda suke mutane, haka kuke mutane, yadda suka iya jurewa kuma za ku iya jurewa. Ibnul Jauzi alaihi rahmatullah wa kuma Allah madaukakin sarki ce la'allakum tattaquna, an ce ku yi azumin nan ne kamar yadda aka ce waɗanda suka gabace ku su yi, aka wajabta muku, aka wajabta musu, tsammanin ku samu takawa, ku samu tsoron Allah madaukakin sarki, ku kiyaye dokoki na Allah madaukakin sarki. Wasu suka ce la'allakum tattaquna mahdhuratis siyam, wataƙila ku kiyaye akan afkawa cikin abin da Allah madaukakin sarki ya haramta wa mai azumi ya aikata. To Allah madaukakin sarki ya ce kutiba alaikumus siyam, me yake nufi da as-siyamu azumi? Malaman larabci suna cewa huwa mutlaqul imsak, shine kamewa daga ko menene. In ka kame yanzu kai shiru ka kame a barin magana, ana cewa yayi azumi, amma na magana shi yasa Allah madaukakin sarki ya ambaci dana Maryam, me ya ambata? Inni nadartu lirrahmani sawman, ko nayi wa Allah bakancan me azumi? Wani ira azumi ne na magana da aka ce kawai tayi shiru in ta je Allah ya zanyi da wannan jinjirin, sun san ban da miji, yanzu su ganni da wannan yaro karami, aka ce ki ja bakin ki shiru, shi zai magana, zai miki lauya. Falan ukallima al-yawma insiya, tace ba zan yi wa wani mutum magana ba a yau. To kaga inni nadartu lirrahmani sawman, wannan azumin na tashi ne na magana. Sannan larabawa suna cewa samati rih idha amsakat ani al-hubub, al-hubub suna cewa yau fa iska ta yi azumi, wato idan bata kadawa kuma lokaci na zafi, ta ce iska ta yi azumi bata kadawa, kenan duk wani rashin motsi ana kiran shi mai azumi da kamewa. Duk wani abu da ya kame zaka ce yayi azumi. To azumi shine kamewa a shari'a ta Allah madaukakin sarki. Azumi suka ce huwal imsaku anil muftirat min tulu'i al-fajr ila ghurubi ash-shams bi niyyatin, shine kamewa a barin duk abin da yake karya azumi na ci ko sha ko saduwa, tun daga ketowar al-fajr farkon yini har zuwa faduwar rana ƙarshen yini, domin yini ana kasa shi wajen gida uku a cikin shari'a ta Allah madaukakin sarki. Dan ka dauko daga farko akwai al-fajr, al-fajr har zuwa gari yayi haske, idan gari yayi haske zuwa fitowar rana shi kake cewa as-subh, ko kuma dukkan ka hade su daga ketowar al-fajr zuwa fitowar rana shi ake cewa me safiya, daga fitowar rana har zuwa lokacin azhar shi ake cewa, zuwa kusan lokacin azhar shi ake cewa walaha, walaha duha, amma shi ma lokacin an karkasa shi akwai farko akwai tsakiya akwai karshe. Shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin walaha da aka fi so shi ne tsakiyanta, lokacin da ƴaƴan raƙuma suka fara jin zafi na ƙasa ba sa iya takawa. Salatul awwabina hina tarmidu al-fisal, kamar yadda ya faɗa. Na'am, suna cewa kamar 11, kamar 11, yawa 11 haka. Sai maraice shi kuma daga azhar, daga lokacin da rana ta gushe daga tsakiyar sama zuwa faduwar rana shi ake cewa me maraice, wannan lokaci na uku kenan ko. Sai dare, shi kuma dare daga faduwar rana har zuwa ketowar al-fajr shi ake cewa dare, shi ma yana da farko, yana da tsakiya, yana da ƙarshe. Lokacin ƙarshen dare shine aka ce mana sallar dare da ambaton Allah madaukakin sarki yafi kowanne. To wannan shine yadda aka karkasa lokaci a cikin shari'a ta Allah madaukakin sarki. Shi yasa zaka ji an ce ma akwai sallolin yini, akwai salloli na dare. Allah madaukakin sarki da tada mu duka sauran sallolin ana yin su aini daga asuba har zuwa la'asar, ko salloli uku, sannan salloli biyu ana yin su da daddare. Allah subhanahu wataala ya dace da mu. To shine kamewa a barin duk abin da yake karya azumi, tun daga ketowar al-fajr har zuwa faduwar rana. Amma malamai suka ce me biniyatin da niyya, man sama ramadana ko annabi yake fada imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya azumci watan ramadan yana mai imani yana mai neman lada a wajen Allah madaukakin sarki an gafarta mai abin da ya gabata na zanubansa to sai an yi shi ana neman lada kafin Allah yake baruwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada cikin hadisi ingantacce innamal a'mal binniyat sani kawai kyautatuwar ayyuka karbuwar ayyuka yana tare da mai niyyar da aka yi su an yi domin Allah subhanahu wataala sai ba da lada an yi ba dan shi ba sai a ce mutum ranar tashin alkiyama Allah ya kiyashe mu kaje ka karbi ladanka a wajen wanda kai domin su Allah ya kiyashe mu to domin mutum zai iya wuni ba tare da ya ci ba ko ya sha ba ko saboda jinya ko saboda tsawaniya ko wani abu to idan yayi da yazo ya jika mutum sosai shi ma suka ce idan yayi niyya ya rikide ya kuma ya zamanto ibada Allah subhanahu wataala ya datar da mu to Allah madaukakin sarki yace mun wajabta azumi a gare ku wannan shine azumi a takaice kamewa a barin duk abin da yake karya wannan ibada ta azumi ci da sha saduwa daga ketowar alfijir zuwa faduwar rana amma da niyyar to Allah madaukakin sarki yace kama kutiba alal ladina min qablikum mun wajabta wannan azumin akan ku a kame a barin cin abinci daga a cikin yini kamar yadda muka wajabta akan waɗanda suka gabace ku Malam Ibnul Jawzi cikin littafin Zadul Masir tafsiri ne mai kyan gaske yake cewa an ambaci fasarori uku dangane da su wane ne aka wajabta azumi akan su cikin al'ummomin da suka gabace mu wasu suka ce hum ahlul kitab sune ma abota littafi kenan al-yahudu wan nasara da suka fi kusa da mu wasu suka ce an-nasara khassa ai waɗannan da Allah madaukakin sarki yake nufin ya wajabta azumi a kansu kamar yadda ya wajabta mana su ne nasara mun su ma an samu an ce musu su yi azumi to wannan kama din kamar yadda muka wajabta musu haka muka wajabta muku shin an wajabta musu su yi azumi 30 ne kamar yadda aka ce mi 29 ko 30 sannan azumin nasu su ma daga cetowar alfijir zuwa faduwar rana yake farawa wasu suka ce an ce su yi azumin kamar namu ne a wajen sifa da kamanni ba wai a adadi ba su ma yadda aka ce mi haka aka ce su yi amma dai adadin ya sha bamban wasu suka ce a hatta adadin ma yadda aka ce musu su yi haka mu ma Allah madaukakin sarki ya wajabta mana ko kuma kamar yadda aka wajabta mana a yanzu haka su ma Allah madaukakin sarki ya wajabta musu sai Allah madaukakin sarki ya ce la'allakum tattaquna wannan azumin din me yasa aka ce ai an ce mu yi azumi ne dan mu sha yunwa an ce mu yi azumi ne dan mu wahala an ce mu yi azumi ne dan wato ai caki shiruwa da sauransu Allah madaukakin sarki ya ce la an ce ai azumi ne dan azu ai tace yace ko dan ai tabbaci yace la'allakum tattaquna tsammanin ku samu takawa to wannan takawar mecece علي ابن ابي طالب رضي الله عنه اروته daga gare shi yana cewa at-taqwa ya fassara takwa da abu hudu yace at-taqwa al-khawf min al-jalil wal-amal bit-tanzil wal-ridha bil-qalil wal-isti'dad li-yawm ar-rahim maka ce takwa shine abu hudu yace al-khawf min al-jalil jin tsoran Allah madaukakin sarki ma abucin girma tun yaji tsoran Allah yace wal amalu bit tanzil da kuma aiki da abinda aka saukar alqur'ani da manual abinda yake fassara alqur'ani sunnatan annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce tanzil wahayi wadannan ababan guda biyu ake nufi duk wanda ya rabe tsakanin alqur'ani da sunna suka ce ya rabe tsakanin Allah da manzon Allah wani addini yake daban wannan mutumin ba addini da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo da shi ba a ka ce kana bin addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ka ce ba ruwanka da hadisansa har ka ce kana kaunar mutum ne yace amma kaga wannan yayan naka ba wanda na tsana a duniya kamar su ya zaka yi da wannan mutum haka wanda yake zagin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma haka yake irin wannan tufka da warwara kace kana kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma kaga waɗannan abokan naka kaga waɗannan da kuka tashi wasu ma sa'annin ka abokai wasu almajirai wasu kaza ce duk duniya babu wanda nake ki kamar su haba malam ko kai mutum yayi maka irin wannan kaunar da soyayya in kai ne mai bada lada ai ba za ka bashi ba to akwai ababe da yawa munana a cikin irin waɗannan da sun wuce haka Allah madaukakin sarki ya datar da mu ba shi bane karatun to yace takawa shine jin tsoron Allah madaukaki da aiki da abin da aka saukar alqur'ani da abin da yake fassara alqur'ani sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ayoyin da ba sa fassaruwa sai da hadisi to ya zakai da su an ce ayi sallah amma ba fadi yadda za a yi sallah ba yaushe za a yi sallah nawa ne adadin rakawoyi da sauransu duk ba an bace wannan ba wa aqimus salata kawai aka ce mana a tsaye da sallah wa atu zakata abada zakka babu nisabin zakka cikin alqur'ani a wannan tafsili na nisabi babu shi amfanin gona ga abin da za a bayar dabbobi ga abin da za a bayar wannan cikin wani hadisi yazo na annabi sallallahu alaihi wasallam wata wasika da ya tura tare da wani sahabi yayi aiki ya tura wa gwamnati da ya nada a wancan lokaci kuma mutun yace ba zai aiki da hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ba kaga fa sai dai mu shafe kenan duk abin da aka rawaito mana na zakka sai dai wannan lokaci na sallah to ya za a yi kowa kenan zai je koma yi sallah yadda ya ga dama abin da yazo cikin alqur'ani shine wasabbih bihamdi rabbika bil'ashiyyi wal ibkar shine ai sallah a farkon yini da kuma sallah karshen yini raka'a biyu da safiya raka'a biyu lokacin faduwar rana duk wanda yace ba ruwansa da hadisai in yazo yi salloli biyar a ina ya samu salloli biyu aka ambata cikin alqur'ani sallah a farkon yini da kuma sallah a karshen yini to Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu Allah ya dora mu akan tafarki na kwarai yace mutun ya ji tsoron Allah wannan takawa ce sannan ya aiki da alqur'ani da sunna wannan ma yana daga cikin takawa yace warida bil qalil ya dare dan kadan da Allah madaukakin sarki ya bashi malamai sun yi magana akan sa'ada jin dadi wadatuwar zuci hutu na zuci duka aka ce bashi da alaka da dukiya bashi da alaka da talauci bashi da alaka da duk abin nan da ake gani na rayuwa a suka ce yana da alaka da yadda da abin da Allah madaukakin sarki ya ba mutum shi yasa idan talaka yayin da ya gamsu da abin da Allah ya bashi zaka samu ya samu hutu a cikin zuciyarsa mawadaci idan bai gamsu ba haka zai ta wahala a ƙarshe ya je ya fadi ya mutu shi bai mu ruwan nan din ba sannan abin da ya je nema a ƙarshe bai samu ba suka ce a ƙarshe babu wani abin da za a faɗa dangane da sa'ada jin daɗi da wadatuwar zuci suka ce ba abin da za a faɗa sai haka mutum kawai ya yadda da abin da Allah madaukakin sarki ya bashi to sai ya samu gamsuwa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa law kana li ibni adam wadiyan min dhahab lam taqa lahu thani wala yamla jawfa ibni adam illa turab wa yatubu Allahu ala man tab da dan adam za a bashi kwari na zinare kwari fa na zinare tsakanin duwatsu waje mai fadi tsakanin duwatsu duka a cika shi da zinare ba wannan kudin da takarda ba yace da sai yayi burin a bashi na biyu a ba haka muke ba mutum yana tafiya zai tsinci 1000 yace kai ina ma 2000 ce ko 2500 ba da shi bane fa amma zai ce ko a zo a bashi kyauta 10,000 yace kai da ma 50,000 aka bani sai da nayi kaza nayi kaza haka dan adam yake baya kuma mutum baya tsufa akan wannan in ka samu dattijo mai shekara 100 da yaron da ya fara wayo san kudi duka ɗaya suke a wajen san duniya a wajen san kudi abu biyu ba a tsufa akai hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce irin wannan kudai na dukiya da san rayuwa ko ba so ya mutu sai dai wanda alqur'ani ya mai tarbiya ta musamman to shine saboda wajen kare addinin Allah madaukakin sarki da fifita addini sai kaga rayuwar ta sabi mai da ita komai ba yin abubuwan da ake rawaito mana daga sahabbai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran wasu ma da suke cikin wannan zamanin namu suke bada kawunan su domin Allah madaukakin sarki da kare musulunci da kare martaba ta addini da sauransu wa Ali radiyallahu anhu yace waɗannan ababan suna daga cikin takawa abu na hudu da zai nuna cewa mutum yana jin tsoron Allah al-isti'dadul yawmir rahim tattali da shiri domin ranar tafiya duk wanda kaga al-lissafin sa babu lahira to babu takawa tare da shi kwata kwata babu lahira a cikin lissafin in za ku zauna so goma ba za ka ji Allah a bakin sa ba za ka ji lahira ba in za ku zauna so fiye da haka ma ba za ka ji Allah madaukakin sarki ba ana ambaton abin da ya danganci lahira ko mutuwa za ka ga shi a lokacin ne baya so lalle wannan fa yana da matsala man ahabba liqa'a Allah ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa'a Allah kariha Allah liqa'ahu duk wanda ya so haduwa da Allah to Allah ma yana fatar haduwa da shi duk wanda yake kin haduwa da Allah Allah ma baya son ganin sa subhanahu wataala baya son haduwa da shi kuma duk wanda ka gan shi haka ya san abin da yake aikatawa Allah ya datar da mu wani yace wa Abu Hurairah radiyallahu anhu an ambaci takawa cikin alqur'ani da hadisi me ake nufi da wannan Abu Hurairah sai ya mai ya bashi amsa da misali yace hal akhadta tariqan za shau shin ka taba bin wata hanyar da akwai kayoyi a ciki yace eh yace to ya kake a yace ina ga wata kaya sai in kauce mata watan na ganin tsallahi watan na ganin ture yace to wannan shi yake cewa takawa ai hanyar ka zaka da zina zaka da cha shan giya duk sai ka kauce musu ka zille ka samu kauce har ka isa zuwa ga Allah madaukakin sarki duk akan hanyoyin mu na zuwa ga Allah madaukakin sarki zuwa lahira akwai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ambaci bidiyoyi yace akwai su akan hanyar ta musulmi cikin wani hadisi da ya ambata ina dan tsayi yace za ka gansu akan kowace hanya ya ambaci yayi wani zane mai tsayi sai yace wannan shine tafarki na Allah madaukakin sarki as-siratul mustaqim sai ya zana wasu kanana a gefen hagu da dama yace waɗannan sune subul sune tafarkai hanyoyin ƙarya hanyoyin da suka saba wa tafarki na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya ɗaya ce addini har wani yazo ya ce duka kowa kan gaskiya yake akwai misalolin da kowa ya dace amma akwai wajen da idan aka zo gaskiyar guda ɗaya ce sai mutun yayi kokari ya neme ta kuma ta yaya zai gane tine koma kan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka rayu duk ka rabu da mutane a yanzu ka rabu da kowa ma ka koma ka ce me ya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kaza ya sahabbai suka fahimci wannan abin to wannan shine tafarki na Allah madaukakin sarki shine siratul mustaqim duk wanda ya kauce wannan hanyar shi ake cewa me wanda yake kan bid'a ko wanda ya kaucewa hanya ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya datar da mu to Annabi sallallahu alaihi wasallam yace akan kowace hanya daga cikin kananan hanyoyin nan akwai shedani da yake kira zuwa gare ta yasa duk wata akida mummuna sai ka samu akwai jagororinta akwai malamanta akwai waɗanda attajiranta akwai waɗanda suke kashe mata kuɗi waɗannan sune shedanu idan ka biye musu yadda suka kama hanyar wuta su ma za su ja ka Allah madaukakin sarki ya datar da mu wani zai ce ban yi karatu mai tsayi ba to ta yaya zan gane ga kungiyoyi suna da yawa ga jama'u suna da yawa ga maluma suna da yawa ga shehunnai ga kaza to ta yaya zan gane gaskiya anan bayan ban yi karatu ba ni ba almajiri bane ta kullun in zaka yi abu to sai ka ce a faɗa ma ya Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amma mugun malami ne ka tare shi in ka zo ya ce ma ga yadda abu yake ka ce malam haka Annabi yayi ɗayan biyu ko dai yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ko kuma ya faɗa ma gaskiya in yayi wa Annabi ƙarya kuma ya san sakamakon sa domin ya karanta man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya min ƙarya da gangan ya tanadi wajen zaman sa a wuta to da a ce mutane suna yi wa malamin su haka da an zauna lafiya amma haka mutun zai zauna yayi ta shirga ƙarya haka mutun zai zauna yayi ta shedanci mutane suna yi mai kabbara ana sake zuga shi amma duk wanda yazo ya karantar da kai wani abu yace kaza kace malam haka Annabi yayi haka sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka fassara wannan ayar haka tabi'i da suka biyo bayan su haka suka yi to in kai wa mutum wannan ka riga ka tare shi ka tsuka shi dole ɗayan biyu ya faru ko dai ya faɗi gaskiya ko kuma ya tabbata makaryaci yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya to Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya dora ma kan tafarki na ƙwarai to kun ga a cikin wannan ayar Allah madaukakin sarki ya ambaci wasu ababe da farko ya ambata mana wannan ibada ta azumi mun ji ma'anar ta harshen larabci da kuma shari'a ta Allah madaukakin sarki sannan Allah madaukakin sarki ya ambata mana cewa ba mu kadai muka fara ba mu bane farau saboda haka wasu sun yi azumi gabanin mu kuma basu mutu ba da wannan shi yake nuna maka kuskure da hatsarin wasu daga cikin musulmai dan musulmai lokacin da ake murna watan ramadana watan gafara watan rahama ya gabato watan alqur'ani amma sai kaga wasu mutane bakin ciki suke wasu har furta suke saboda tabewa Allah subhanahu wataala ya datar da mu to wannan fa alama ce mummuna domin girmama addinin Allah madaukakin sarki girmama alamomi na addini na Allah madaukakin sarki sallah zakka azumi aikin hajji sunnoni na Annabi sallallahu alaihi wasallam asuwaki da wane ne duk ba a wasa da waɗannan ababe duk abin da aka ce ya zo addini na Allah madaukakin sarki littafin Allah ko ta bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko aikin sa ko tabbatarwa ko siffarsa ta ali ko ta halitta to babun wasa bane kaga wasu daga suna comedy da shi wasu suna wasan kwaikwayo duk ba a yi da sallah ba a yi ba a wasa da wannan mutum zai iya barin addini na Allah madaukakin sarki in ya san abin da yake yi saboda haka mutum yaje yi wasannin sa in zai cikin kaje ka ba mutane dariya kaje kai ka duk abin da zaka yi kaje gefe na rayuwa kai rahar ka amma addini na Allah madaukakin sarki ba a matsowa kusa da shi wasu sun yi irin wannan Allah madaukakin sarki me yace ya kafirta su zagin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi sahabbai me matsayin su addinin Allah madaukakin sarki sune masu dakon addini bayan annabi su suka taimaki annabi wajen kafa addinin su suka yi jihadi suka yi yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su suka bada dukiya suka bada jini suka yi komai saboda haka taba sahabi ba karama abu bane wani ba zai ce a ai ai wane ne ai su wane ne ai kaza kaza ai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ba to ta hannun su ba kasan addinin in ba ta hannun waɗannan sahabban ba an fita yaki na Tabuk shekara ta 9 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yadda Allah ya ambata cikin suratul tauba da ya kira shi jaishul usra wasu munafikai suna baya suna cikin tawagar sai suje cewa wallahi ba su ga kaman waɗannan makarantan nan waɗannan alarammu suke nuna sahabbai suka ce ga katan ciki sai cin abinci sannan matsorata ne idan aka haɗu a filin yaki duk fasifofin su ne su munafikan don mutum banza haka yake tun da zuciyarsa ta lalace haka yake ganin kowa wani sai ya ce maka ai ba mai gaskiya a'a ya zaka ce ba mai gaskiya kace kai dai baka da gaskiya ce ai duk duniya ai yanzu karka kowa guba ne a ba kowa bane guba mallan da duk kowa guba ne ai da babur mu ba ta za ce kowa guba amma idan mutum zuciyarsa ta lalace haka yake gani ko wanda wallahi duk yadda za ka gamsar da shi zai ce ma kai shi bai da akwai mai amana ba kai mutumin da baya zina ce kai shi bai da ba ko wanda ya ce akwai mai mata ɗaya da baya zina kuwa haka shi haka yake kallon duniyar gabaki ɗaya domin haka tasa duniyar take shi tambaya yake yana gani kawai ba zai yi ba akwai masu amana ya ce a masu gaskiya ya ce maka kai a sun kare to Allah madaukakin sarki ba haka yi duniya ba ko kasar kafirai kaje sai ka samu wanda ba sa zina sai ka samu wanda ba sa shan giya ina kuma ka zauna kana cikin musulmai amma ka ce ba masu amana ba masu gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu to sai suke cewa da suka faɗi wannan maganar wani sahabi ya ji sai je faɗa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka kira su sai suka yi rantsuwa yahlifuna billahi ma qalu suna rantsewa da Allah cewar ba su faɗa ba ولقد قالوا كلمه الكفر قلوبا وما حقيقه sun fadi kalma ta kafirci zagin sabai suka yi amma Allah madaukakin sarki ce kalma ta kafirci don ba da sahabban mutum yake fada ba da wanda ya fadi cewar masu gaskiya ne sun rabauta Allah zai musu tanadin lada mai girma sannan Allah madaukakin sarki ya ba su aljanna a'adda Allahu as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin al-muhajirin yazo karshen ayar yace a'adda Allahu lahum جنات تجري تحتها الانهار بصورس تو da wanda yace ya ba su aljanna da wanda yace mutanen kirki ne da wanda yace sarrabauta da wanda yace ya ba su lada da wanda yace na kwarai ne su da su kake rikici ba da sabai ba saboda haka mutane su fahimta kar mutun yace da Abu Bakr da Umar da sabu annabi sallallahu alaihi wasallam yake yaki la 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 haka Aisha radiyallahu anha suka ce duk wanda yazo ya mata kazafi ya jefe ta da abinda munafikai suka jefe ta zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alfasha duk wanda yazo ya sake fadin wannan magana bayan saukar da ayoyin suratul nur ba musulmi ba sunan shi domin Allah ya kareta ba rikici kake tsakaninka da Aisha radhiyallahu anha ta da Allah kake to Allah madaukakin sarki ya datar da ku wani dan waliyi ma a cikin gurku wallahi in ka sa shi a gaba kai fada da shi ba za ka kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce wai man ada li waliyan aw tari wa man aza li waliyan faqad adantuhu bil harbi duk wanda yayi adawa da waliyina to na sanar da shi yaki ya je ya shirya ya debo makaman sa yazo ya yake ni wa ko sarkin garin ku ya bi karfin ka wallahi baka isa ba duk dukiyar ka ko duk kasaitar ka sarkin garin ku ya bi karfin ka in ya ga dama zai karya ka zai ga bayan ka in ya saka gaba ina kuma a ce da Allah madaukakin sarki zaka yaki Allah ya ce idan kana so ya kunna yaki a gare ka to kai adawa da waliyi kuma waliyin nan a kowane zamani ana samun shi ba kowa bane alladina amanu wa kanu yattaqun masu imani ne da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu yi azumi ne dan mu samu takawa kenan duk azumin da muka kai mun ce sai waiwaya an yi azumi daya ka samu canji a zuciyarka baka samu canji ba akwai matsala akwai matsala a cikin azumin mana ibnu usaymin alaihi rahmatullah yake cewa duk mutumin da kaga yana sallah al ilma li ghairi allah fa aba an yakuna illa lillah munne min ne mu ilimi domin wani allah wato mun san sanga cin tufka da warwarar mu mutum zai fita cikin dare ya je ya tsafi ya gama kulumbotan sa yayi wanka da jini ko ya sha jini ko ya yanka jinjiri ko ya je makabarta ya tuni kabari ko ya duk abin da zai to an ce mai azumi ne fa dan mu samu takawa ya kamata mu shiga cikin watan ramadana da wannan tunanin kuma wannan takawar ibnu rajab al-hanbali alaihi rahmatullah shi wani littafin sa jami'ul ulumi wal hikam yayi sharhin 40 hadith duka mun san littafin da yazo kan hadithin ittaqillah haythu ma kunta sai ya mai sharhi mai tsawo yace malamai tunda kan magabata har zuwa zamanin sa yace sun ambaci ma'anoni da yawa dangane da kalma ta takawa yace amma idan aka dunkule aka tattaro duk abin da magabata suka faɗa yace kalmomi ne guda biyu fi'lul ma'muri wa tarkul mahzur shine mutun ya aikata abin da aka ce ya aikata gurgudan iyawansa ya nisanci kuma duk abin da aka ce a nisanta za a lura cikin alqur'ani Allah yace ayi abu sai yace ku yi gurgudan iyawanku ko ba haka ba fattakullaha mastata'tum haka ne yawa amma wajen hani ba a taba cewa ku bar wannan abin ba gurgudan iyawanku hani suka ce domin shi ake da laifi kai kake wannan aikin da sallah raka'a biyu wanne yafi sauki da sallah raka'a biyu da alolarta da yin sallar kwata-kwata kwata-kwata ba zai minti biyar ne ka ce mutum ma ya je mai waswasi ne ka ce minti goma ba zai ma kai minti goma sallar falla ma ba ma yin minti goma to ka ce minti goma to amma mai wancan mugun aikin wani sai an yi wayar wata ɗaya ana yi kana ma wani gari ne sai an kashe kuɗi sai an ɓata lokaci sai rai ya ɓaci sai an yi kaza sai an buya abu ya nan abu ya can ayi kaza dan Allah da aiki na laifi sabo da aiki na kirki wanne yafi sauki to amma shedan yakan zo ya mana waswasan cewar duk mutumin da yabi Allah madaukakin sarki kamar takurawa kanshi yake dazu ina jin wa'azi na wani malami bature ne yake cewa ya musulunta mahaifinsa sai yake ce mai ku wannan addinin naku na musulunci yace komai haram ana taba ba sai yace haram kar kai kaza abar kaza shi yake dauka bai san haram ba idan ka kwatanta da ababan da Allah madaukakin sarki ya halatta wallahi bai su kashi 10 ba ko kashi 20 cikin 100 Allah madaukakin sarki yana cewa wasakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu duk abin da kuke gani cikin samai da kasai Allah madaukakin sarki ya hore muku duk kuje naku ne kuje ku amfana da su sai yan kadan da Allah madaukakin sarki ya zare duk abin da ka sani na ci Allah ya bada izini a ci sai yan kadan cikin nama aka ce banda alade banda kaza duba su uku ba hudu biyar aka zo cikin layi na ci maka abinci shi ma aka ce banda kaza aka zo a cikin mata aka ce banda wance a cikin komai zarewa akai cikin ababin da Allah madaukakin sarki ya ce ɗiba akai dan kadan sannan yana daga cikin rahmatin Allah madaukakin sarki duk abin da Allah madaukakin sarki ya haramta sai ka samu halal makamancin wannan abu irin wannan abun halal Allah ya hana alfasha amma ya halalta aure ko ba haka ba Allah subhanahu wataala ya haramta giya ababan sha a duniya guda nawa ka sani na iya kasar ku ka sani kaje wani waje sai kaga abin da baka taba gani ba kuma mutane suna dauka suna sha suna jin dadi kamar yadda kake jin dadin kai abin da kake wannan yawa sauraka da to saboda haka anan ma ya kamata mu gyara tunaninmu wasu na gani wai in ka bi Allah subhanahu wataala wahala zaka sha ku waɗannan ustazan kun cika takurawa kan kuke kuna takurawa mutane wai ga ka je ka samu masu addini simple da suna yi wa musulmai dariya wannan nama mai kitse kaza musulmi ba ruwansu da wannan yanzu da kansu gashi sun gani kare yawunsa kawai masifa ce in yi taba sai an wanke sau nawa ya mana sau bakwai malam ya yi sallar azhar ya zo ya tarbi Allah subhanahu wa ta'ala ba abin da za ka yi wa zai aikata abin da ya ga dama domin nan ne duniyar a lahira ko tsinke ba shi da shi amma kai a duniya da baibayin ma da aka maka a duniya duka yana dawowa ne zuwa gare ka saboda so bin yayi ya bari duk wannan azumin da aka ce ai guda 29 ko guda 30 saboda wannan matsayin ake so mu kai Allah subhanahu wataala ya datar da mu to Allah madaukakin sarki cikin abin da ya rage na lokaci yace ayyaman ma'dudat wannan azumin da aka ce ku yi wasu kwanaki ne kididdiga ku yan kadan guda 29 ne ko 30 watannin nan 12 ne a shekara inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah watanni 12 ne a ciki Allah madaukakin sarki ya dau daya yace ku bani shi sauran watanni 11 ku je ku yi tace kuna sha cikin abin da Allah madaukakin sarki ya halatta sai zaman to an ciyar da sauran halittu na jiki cells saboda haka in ka kwana uku ma baka ci abinci ba in dai ba kwananka ya kare ba zaka mutu ba ko wanda suka kwana 8 a garkashin baraguzai akwai wanda suka kwana 12 ma to saboda haka suka ce kawai sabo ne ka saba zaka ci so uku zaka ci da safe zaka ci da rana zaka ci da daddare shi yasa kake ji zaka ji yunwa amma jikinka ba abinda zai samu jikinka in kwana ma kai baka ci ba abinda zai same ka Allah subhanahu wataala ya datar da mu yace to kwanaki ne in kadan da muka ce ku azumta me ne tashin hankali faman kana minkum maridan duk wanda ya kasance majinyaci daga cikin ku kuma wani zai ce to an ce ayi azumi akwai majinyata akwai matafiya akwai kaza tun kafin ya rufa baki Allah madaukakin sarki sai ya ce faman kana minkum maridan nan ne aka tantance tsakanin musulmai Allah madaukakin sarki ya kasa mu gida uku akwai lafiyayyu za su yi azumin mutum yana halin lafiya yana halin zaman gida tana cikin tsarki wannan in aka ce an ga wata wajibin musulmi ne da azumi in bai yi azumi ba ya saba wa Allah madaukakin sarki in ƙaryatawa yayi ya kafirta in kuma ba ƙaryatawa yayi ba kasala yayi ko kuma bai ga damar yi ba a wannan lokacin to wannan kuma ya aikata fasikanci sannan ya aikata kabira laifi babba kuma irin waɗannan ayyuka sallah azumi da ababan da Allah madaukakin sarki ya sanya musu lokaci malamai suka ce akwai hatsarin jinkirta su ko dauke su daga lokacin su zuwa wani lokaci mutum ya kiyin sallah yanzu yana ji yana yi sai an jima lokacin ta ya fita ya tashi yayi malamai suka ce in yayi wannan sallar so miliyan 1 bai mai da gurbin wancan ba in sallah ta wuce ta riga ta wuce ba kai saka mai da gurbin ta ba za dai ka zo kai ta zaka biya don baka yi ba amma ba waccan sallar ka biya ba kuma mutum zai je za a tambaye shi ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wataala zai ce ba sai ya ga ware azumin sa yace fa iddatun min ayyamin ukhra to irin waɗannan masu jinya matafiya in suka sha azumin su kirga kwanakin da suka sha sai su rama a wasu kwanaki na daban waɗanne ne kwanaki na daban sauran watanni 11 na shekara kafin wani azumi ya kewayo ake so musulmi ya gaggauta ya rama azumi shi yasa ya zo cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan rama azumin muka bashi na azumi da ake bin sa a cikin watan Sha'ban duk da malamai masu fassara suka ce bashi na azumi da ake bi Annabi sallallahu alaihi wasallam galibi azumi ne na me na nafila shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki aiki na nafila in bai yi ba yana ramawa har nafila sallar dare in bai yi ba yakan yi tsakanin asuba zuwa azhar sannan in aiki na nafila ya kubce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mayar da shi malamai suka ce wannan yana da fa'ida a tarbiyya wuridin da mutum ya saba na alqur'ani yana yi a cikin yini in bai sami ba ya tashi cikin dare yayi na cikin dare in bai sami ba ya rama azkar na safiya da maraice in baka sami ba ka tirsasawa kanka ka samu lokacin da zaka yi suka ce domin idan mutum yayi haka shine zai tarbiyanci zuciyarsa amma idan ya zamanto ka manta sallar walha sai ka bari ta wuce shikenan sai gobe azkaru sabahi baka yi ba kace sai na yammaci zikiri wani wuridi da kace na zikiri bayan azhar baka sami ba kace sai anjima suka ce haka mutun zai salgance haka mutun zai lalace wani lokaci sai daina gaba daya amma idan zuciyarka ta san cewa in ma bata yi ba za ta rama to haka za ta hakura sai ta dawo ta bika maimakon kai ka koma kana binta Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah madaukakin sarki ya shirye da mu abinda na faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada inda na kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mu Allah madaukakin sarki ya shafe shi a cikin zakatun mu Naam. Kuma dara kuma me bar zakan nan kace ko wai shi. Ne sabawa. Kuma da shi ga kan kuma me bar kai. Kai yana kansa shi kadai ai abinda aka wajabtawa musulmi ya da dan uwansa musulmi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace 60 wata riwaya tace 50 idan laqitahu fa sallim alai idan ka hada da shi abu na farko kamar sallama wannan kowane musulmi ka san shi ko baka san shi kana gaba da shi ko baka gaba da shi an bayyana musulmi dama gaba yayi ai wallahi yayi yawa iya lokacin da aka bayyana mutum iya nan ne kwanakin nan suna wucewa na'am kwanakin suna wucewa dole in kaga dan uwanka kai mai sallama Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa khayruhuma alladhi yabda'u bis salam mafi alkhair maka wannan haƙin kai ka bashi amma an ka bashi hannu ne zai wulakanta ka ga mutane shikenan wannan kuma kana iya kamewa Allah madaukakin sarki ya san dalilin da yasa kai haka amma sallaman zakai na'am ne oh to wannan daban dama bai zama wajibi ba wannan bai zama wajibi ba wannan yana daga cikin kyautata mu'amala da sauransu dama babu yadda zai ka zurfafa alaka da mutum sai wanda ka jitu da shi al arwahu junudun mujannada kowa akwai wanda ya jitu da shi kowa
kuma mun ga sai mun ga idan da yana magana kuna ji ciwon ne da sai sabani ya shiga sai ji ciwon da sai ne kawai sallama sallama da sallama haka ba ma alaka
a wannan babu komai babu komai haƙin ka bayar ai dama babu inda aka ce dole sai ka zauna da mutum kun yi hira ai amma haƙin da aka ce ka bayar ka riga ka ba da shi shi kuma wannan abun da zai kyautata ku dawo ku ci gaba da alakar wannan kuma shine addini yafi so amma idan ya zama ba zai yiwu ba akwai rabuwar da za a yi ma ai ba zai yiwu ba ka dawo din zai wahala yawa akwai irin rikici ko da irin zafin abin da ya kai aka yi rabuwar akwai wacce ba za a dawo ba a sake wannan yawa in ka zo ma mutum yana zuwa zaka ji baka jin daɗi da sauransu amma sallaman nan sai an yi ta aiwa musulmi sai ya bari ayi gaban ta gefe ɗaya shi ya je daule hu amma kai in ka zo kai sallama amma kai sallamar haddish aiwa ko shi kadai ne idan ka zo wucewa wanda yake tafiya ko shi zai yi wanda yake zaune sallama in ka zo wucewa za ka mai sallama an ya kau da kai wannan ruwansa dama amma ka je ka ba shi hannu ne ya wulakanta ka a cikin mutane wannan kuma an shiga wallahi na daban yawwa Allah madaukakin sarki da ta damu to kaga anan sai ka bar mutun ya ji ta gabar sa shi kadai kai kai wa Allah madaukakin sarki biyayya akan sa kamar sallama Allah ya ta damu na'am alaikum salam na'am lokacin da mutum zai rama azumi ayyamin ukhar aka ce bayan azumi ne bayan azumi kana da watanni 11 na rama idan mutum yayi jinkiri Annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito Aisha radiyallahu anha ta ce ita ma takan rama azumi da aka biyo ta bashi na Ramadan a cikin watan Sha'ban ba ta samun rama sai a cikin watan Sha'ban wannan watan da muke ciki yanzu ina yawa kana da wata 11 wannan watan Sha'ban shine wata na 8 tace ba ta samun ramawa sai a cikin watan Sha'ban tace saboda hidimar Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma hankokin sa yawa amma na ambaci magana dazu na fada muku yawa to na kawo ne wannan iya jinkirin da zaka yi kenan iya jinkirin mutum da mutum zai yi kenan amma ba daidai bane mutum ya kira ma azumi har wani azumin ya zo ya tarar da shi idan mutum yayi haka azumin zai kasance bashi ba ciyarwa zai ba sai dai yana daga cikin masu ciyarwa ba ciyarwa zai ba amma wasu suna cewa wani azumi yazo kai ciyarwa mutum zai a lokacin da mutum azumin ya hau kansa a wata siffa ya kasance yawa idan yana daga cikin masu ramawa zai sai dai in yanzu ba zai iya ramawa ba so sai ya koma cikin wadanta in yana daga cikin masu ciyarwa kuma dama daga lokacin da ya sha azumin su kuma sun kasu gida biyu masu ciyarwa akwai waɗanda kwata-kwata ba za su samu damar rama azumin ba kwata-kwata ma dama kamar dattijo kaga ai shi yau dinsa tafi gobe yawa gobe shi in zai rayu kullun rauni yake karawa haka da wanda yake da cutar da ba a tsammanin za ta gushe a wajen likitoci ko dai ba su taba ganin wanda ya warke ba daga wannan cutar ko kuma wadanda aka samu sun warke ba su bu ɗan kadan ba a tarihi to wannan cutar to wannan suka ce mutum yana shan azumi a lokacin zai ciyar to mutum zai rama azumi ne gurgudan yadda ya dauka yana daga cikin masu rama ko ramawa zai in wani azumi yazo ya tarar bai rama ba ana bin shi bashi bayan wannan azumi na biyun zai rama wancan azumi da shi amma lallai ba daidai bane mutum ya bari Ramadan yazo ya tarar da Ramadan ba tarar da ya rama me yazo nayi me yake yi wata 11 mutum yake sannan duk ayi wata 10 har azu a shiga Sha'aban 1 ga wata a ce 30 ga wata ko 29 mutum ya kira mawa lallai ba daidai bane wannan Allah ya dakatar da mu insha Allah zamu dakata din Allah madaukakin sarki Allahumma ballighna Ramadan Allah ya ja kwana mu zuwa ga wannan wata ya albarka Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon aikata abin kirki a ciki lallai yana da kyau ce mutum yayi tsari tun gabanin shirin sa watan Ramadan domin ta hanyar tsari ne mutum zai samu duk abin da aka ce ana samu a cikin gafara da rahama da yantawa daga wuta subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu